إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidul tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake JRA garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta 104 a yammacin Alhamis 2 ga watan Jumadal Ula hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 16 ga watan 11 shekara ta 2023 a majalisin da ya gabata babin da muka shiga karatu karkashin sa shine yadda mawallafin yake fito mana da irin nagartar sayyidina Umar Allah yadda da shi inda yake bayyana mana yadda yake girmama ahlul baiti rasuli sallallahu alaihi wasallam iyalan gidan manzon Allah to idan za a tuna gabanin mu shiga wannan babi mu ga misalai da mawallafin wannan littafi na adwa'un ala jihad Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ya kawo dangane da yadda sayyidina Umar ke girmama ahlul baiti muka ga cancantar mu duba mu ga su wane ne ahlul baiti to mun hakaito maganganu na malamai dangane da su waye ahlul baiti in an ce ahlul baiti suwa ake nufi da ahlul baiti mun kawo ra'ayoyi guda biyar na malamai to a ƙarshe muka rinjayar da ra'ayi na farko da yake bayyana cewa ahlul baiti sun hada da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ƴaƴansa da ƴan kabilar banu hashim da ƴan kabilar banul muttalib da kuma mawalihim in an ce mawalihim ƴan tattun su bayin su da suka ƴanta wannan ra'ayi na farko mun rinja da shi kan sauran ra'ayoyi da aka kawo saboda shi ne fi tafiya da dalilai waɗanda suke masu ƙarfi to har yanzu dai ba mu fayyace su wane ne ahlul baiti din ba gabanin mu shiga din akwai buƙatar mu fayyace dangane da matansa mun ce tabbas matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna daga cikin jerin ahlul baiti dalilai kuma sun tabbatar da haka mun fara ambato dalilan a halkar da ta gabata sai lokaci ya cin mana dalili na farko da muka ambata a waccar halkar da ta wuce aya ce ta alqur'ani Allah subhanahu wata'ala da kansa ya kira su da ahlul baiti a cikin ayar suratul ahzab Allah madaukakin sarki yace wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأن آية الله يا كراس أهل البيت Allah madaukakin sarki yake cewa wa qarna fi buyutikunna ku matan annabi ku zauna a gidajenku matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yana musu umurni da su zauna a cikin gidajensu Allah madaukakin sarki yace wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku yi fita irin fitan jahilan farko ma'ana in kun tashi fita bukata ta fita ta taso to ku fita da sitira wacce take ta musulunci sai Allah madaukakin sarki yace wa aqimnas salata wa atinaz zakata kuma ku tsayi da sallah ku bada zakka wa ati'na Allah wa rasula kuma ku yi da'a wa Allah madaukakin sarki da manzansa inna ma yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt ai kawai Allah madaukakin sarki yana da nufin ya tafiyar da kazanta da dauda daga cikin ku ahlul baiti wannan duk magana ake da matan annabi Allah ya ce inna ma yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti ai Allah madaukakin sarki wadancan umurni da yayi ta baku yana so ya tafiyar da kazanta da dauda daga cikin ku ku ahlul baiti Allah sai ya kira su da ahlul baiti wa yutahhirakum tatheera kuma ya tsarkake ku matukar tsarkakewa kaga Allah da kansa ya kira matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ahlul baiti saboda haka ba wanda ya isa ya fidda su cikin ahlul baitin rasuli sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu da zai tabbatar da cewar matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna daga cikin ahlul baiti ayoyi ne da suka zo cikin suratul hijr Allah madaukakin sarki yana bayani dangane da yadda ya halakar da mutanen annabi lutu qalu inna ursilna ila qaumi lutin suke gaya wa annabi ibrahim alaihi salam inna ursilna ila qaumin mujrimina lallai mu an aiko mu zuwa ga wasu mutane wadanda suke mujrimai illa ala lutin sai iyalan lutu inna lamunajjuhum ajma'ina wadannan su kan zamu tsiratar da su gabaki dayan su iyalan lutu za a tsiratar da su illa ra'atu cikin iyalansa matarsa ce kawai ba za a tsiratar da ita ba kaga anan gurin an lissafa matar annabi lutu cikin jerin iyalan annabi lutu kenan matar mutun tana cikin iyalansa kai kenan matan annabi suna cikin jerin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kashi na farko kenan daga cikin kashe-kashen ahlul baiti kashi na biyu banu hashim kabila ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga cikinta mun san hashim kakan annabi ne na biyu mahaifin kakan annabi muna fahimtar bayanin waye kakan annabi abdul muttalib to shi abdul muttalib waye mahaifinsa hashim muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim hashim shine kakan annabi na biyu to annabi sai zama yana dangantuwa zuwa gare shi to malamai sai suka ce waɗanda duk suke dangantuwa zuwa ga hashim musulmai suna cikin ahlul baitin rasul suna cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun irgo kashi gidaje hudu sun irgo kashi har gidaje guda hudu waɗanda suke dangantuwa zuwa ga hashim waɗanda suna daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam na farko gida na farko gidan sayyidina ali ali ibn abi talib kaga ali ibn abi talib ya fito da kabilar banu hashim to ali ibn abi talib da shi da iyalansa duka suna cikin ahlul baiti saboda sun fito daga kabilar banu hashim kuma dukkan su musulmai ne wannan gida na farko kenan gida na biyu Al-Abbas babban annabi da shi da zurriyarsa gaba daya duka su ma suna cikin ahlul baiti kaga Abbas da ƴaƴansa da jikokinsa da jikokin ƴaƴansa duka suna cikin ahlul baiti saboda dukkan su banu hashim ne kuma musulmai sai gida na uku Ali Ja'far iyalan gidan Ja'far waye Ja'far Ja'far bin Abi Talib dan uwan Ali bin Abi Talib wannan gida na Ja'far shi ma da ƴaƴansa da jikokinsa duka suna cikin ahlul baiti saboda dukkan su kabila sun fito da karkashin kabilar banu hashim waɗanda kuma suke musulmai to sai gida na gida na hudu. Gida na hudu daga cikin gidajen Banu Hashim shine gidan Al-Harith bin Abdul Muttalib. Gidan Al-Harith bin Abdul Muttalib shi ma ƴaƴansa an samu waɗanda suke musulmai, kuma duka sun fito da kabilar Banu Hashim. To waɗannan gidaje guda hudu da muka ambata gidaje ne da malamai suka ce dukkansu suna daga cikin ahalu baitin rasuli sallallahu alaihi wasallam. Gidan Aliyu dan Abi Talib, gidan Al-Abbas bin Abdul Muttalib babban annabi kenan, sai gidan Ja'far bin Abi Talib, sai kuma gidan Al-Harith bin Abdul Muttalib. Waɗannan gidaje duka malamai sun lissafa su daga cikin ahalul baiti. Me dalili? Hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi cikin Musnad dinsa, wanda aka samo daga Zaid dan Arqam, Allah ya yarda da shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya tsaya yana mai khutuba gare mu a jikin gabar wani ruwa da ake kiransa Khumman tsakanin garin Makka da Madina. Sai yayi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjina wa Allah madaukakin sarki, ya fadakar da mu, ya ja hankalin mu, ya mana wa'azi. A ƙarshe sai ya ce bayan haka, ya ce ya ku mutane, ni mutum ne kamar ku, in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce ɗan aiken Ubangijina ya kusa ya zo in amsa kirarsa, mala’ikan mutuwa kenan, mala’ikan ɗaukar rai. Yake cewa ɗan aiken Ubangijina ya kusa ya zo gare ni in amsa kiran Ubangijina. Sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lallai ni na bari a cikinku abubuwa guda biyu. Abu na farko littafin Allah maɗaukakin sarki, cikinsa akwai shiriya, cikinsa akwai haske, duk wanda ya yi riko da shi ya yi riko da al'amari wanda yake mai girma, ya yi riko da littafin Allah, ya yi riko da shiriya. Sannan kuma abu na biyu da na bari cikinku, na bar iyalan gidana a cikinku. Uzakkirukumullahi fi ahli baiti. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya maimaita hasau uku. To kaga sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin sahabbansa, akan cewa su wane ne ahlul baitin nan ya rasulullah. Sai wani cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ake kiransa Zaidu, marawaitin hadisin kenan, sai ba da amsa cewar ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wa sallam matansa da kuma Banu Hashim, matansa da kuma Banu Hashim waɗanda sadaka ta haramta a gare su. To kaga wannan hadisi na tabbatar da cewa Banu Hashim suna daga cikin ahlul baiti. Sai kashi na uku cikin ahlul baiti, iyalan Al-Muttalib. Wane ne Al-Muttalib? Al-Muttalib ɗan uwan Hashim. Al-Muttalib ɗan uwan Hashim. Hashim wane ne shi? Kakan annabi na biyu. Al-Muttalib ɗan uwan Hashim. To iyalan Al-Muttalib musulmai su ma suna cikin ahlul baiti. Kenan Al-Muttalib ɗan uwan kakan annabi na biyu. Mun gane bayanin? Al-Muttalib shine ɗan uwan kakan annabi na biyu. Da Al-Muttalib da Hashim uwa ɗaya uba ɗaya suke. To malamai sai suka ce su ma zurriyar Al-Muttalib musulmai daga cikinsu suna cikin ahlul baiti. Sai dai a wannan gabar an samu ra'ayoyi guda biyu na malamai. Ra'ayi na farko na mazhabar Hanabila da kuma Shafi'iyya sun tafi kan cewar zurriyar Al-Muttalib suna cikin ahlul baiti, ahlul baitin rasuli sallallahu alaihi wasallam, iyalan gidan manzon Allah. Ra'ayi na biyu wanda Hanafiya suka tafi akai da Malikiya suka ce ba sa ciki. Su ra'ayi na farko da suka ce suna ciki sun kafa hujja da hadisi wanda yake ingantacce, wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa, sannan Imam an-Nasa'i ya fitar cikin sunan dinsa. Hadisin Jubairu ɗan Mut'im, Allah yarda da shi, yake bada labari cewar lokacin da aka kammala yakin Kaibara annabi da yazo raba ganimar Kaibara daya bisa biyar na ganimar sai ya bawa wasu daga cikin ahalul baiti daga cikin wadanda ya bawa ya bawa zurriyar al-Muttalib dama wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu walil rasuli walidil qurba da abinda kuka samu na ganima daya bisa biyar na wannan ganiman 1/5 na wannan ganiman na Allah ne subhanahu wataala za a sa a baitul mali ayi aikin Allah da shi sannan kuma na manzon Allah ne za a ba manzon Allah kasansa wanda zai amfana da shi da shi da iyalansa sannan kuma da nakusantan annabi zil qurba makusantan annabi sune ake kira ahlul baitir rasuli sallallahu alaihi wasallam dangin annabi na kusa to annabi da ya tashi rabawa dangin sa na kusa sai ba wa ƴan kabilar Banu Hashim musulmai daga cikin su sannan ya ba wa ƴan kabilar Banul Muttalib mun yi bayani cewa Al Muttalib dan uwan Hashim ne ana fahimtar bayanin sai ba wa ƴan kabilar Muttalib wato ƴaƴan Muttalib da jikokin sa musulmai daga cikin su to sai Jubairu dan Mut'im yace ni da Sayyidina Uthman khalifa na uku kenan sai muka je muka samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muka ce masa ya manzon Allah ka bai wa Banul Muttalib mu baka ba mu ba alhali da mu da Banul Muttalib duk abu daya ne ya akai suka zama abu daya Uthman shi ya fito daga tsatsan wa cikin jerin kakaninsa Jubair dan Mut'im ya fito daga tsatsan wa Jubair ya fito daga tsatsan Naufal Naufal kuma kun ga da Naufal da Muttalib da Hashim ƴan uwan juna ne to Uthman bin Affan fa ya fito daga tsatsan Abdishams Abdishams shi kuma dan uwan Hashim ana gane bayani na Hashim shine kakan Annabi na biyu to yana da ƴan uwa guda uku akwai Abdishams dan uwan Hashim akwai Naufal dan uwan Hashim akwai Al-Muttalib dan uwan Hashim mun gane bayani Hashim yana da ƴan uwa guda uku akwai Abdishams akwai Naufal akwai Al-Muttalib Hashim kuma shine kakan Annabi na biyu to Annabi da ya tashi raba daya bisa biyar na ganimar Kaibara da ya tashi sai ya bawa ƴan kabilar Banu Hashim musulmai daga cikin su ya bawa ƴan kabilar Muttalib Al-Muttalib kuma dan uwan Hashim ne musulmai daga cikin su sai bai bawa ƴan kabilar Abdishams ba musulmai daga cikin su Usman ya fito daga bangaren tsatsan Abdishams kuma ai Usman shi ma ai musulmi ne ko to da Annabi yazo bai bashi ba cikin kasan daya bisa biyar na zul qurba shi ma Jubairu dan Mut'im ya fito daga tsatsan Naufal ne Jubairu bin Mut'im bin Adi bin Naufal Naufal kuma dan Abd Manaf da Hashim da Naufal da Abdishams da Al-Muttalib duka ƴaƴan Abd Manaf ana gane bayani na to Uthman sai ya ga tunda shi ya fito daga tsatsan Abdishams Jubairu dan Mut'im shi kuma ya ga tunda ya fito daga tsatsan Naufal to tunda aka ba mu waɗanda suka fito daga tsatsan Al-Muttalib su ma sun cancanci a basu an gane bayani tunda da Abdishams da Naufal da Al-Muttalib duka ƴan uwa ne na Hashim ƴan uwa ne na Hashim musamman Abdishams da Al-Muttalib da Hashim uwa ɗaya uba ɗaya suke shi Naufal uwarsa daban amma sun hada uba ɗaya to yanzu inda ma za a ba wa uwa ɗaya uba ɗaya ai kaga za a ba wa tsatsan Abdishams yanda aka ba wa Banu Hashim aka ba wa Muttalib to ya kamata a ba wa Abdishams to sai ba a ba su ba shine Sayyidina Uthman suka zo da shi da Jubairu dan Mut'im suka ce ya Rasulullah ka tashi kai kaso ka ba wa iyalan Al-Muttalib mu kuma da iyalan Al-Muttalib duk abu ɗaya ne ma'ana matsayin mu da dai yake tunda shi Al-Muttalib duk yanda yake dan uwan Hashim mu ma kakannin mu Abdishams da Naufal ɗan uwan Hashim mu ma da ya kamata ka ba mu suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mai manzon Allah wani martani manzon Allah ya mayar musu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama banul Muttalib wa banu Hashim shay'un wahid ai kawai banul Muttalib da banu Hashim wadannan sune suke abu daya sai annabi ya ja tsaya bai ƙara komai ba. Me za mu fahimta a wannan gabar? Hukuncin ko kallon da annabi yake yi wa Banu Hashim irinsa yake yi wa Banul Muttalib. Shi yasa da ya tashi rabon ɗaya bisa biyar na Dhulqurba ya baiwa, bayan ya ba wa Banu Hashim musulmai daga cikinsu sai ba wa Banul Muttalib musulmai daga cikinsu, amma bai ba wa Banu Naufal ba, bai ba wa Banu Abdishams ba. Me yasa? Me dalili? Malamai suka ce dalilin da yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi wannan hukunci, su Banul Muttalib su ne suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a daɗi da ɗaci, lokacin da aka tilasta wa annabi da shi da ‘yan ƙabilarsa na Banu Hashim shiga cikin Shi'ab. Shi'ab ɗin da suka ɗauki lokaci a ciki suka yi gwagwarmaya, Banul Muttalib su suka shiga tare da su. Ai, mun san Qurayshawa sun yanke hulɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam, da ‘yan ƙabilar annabi Banu Hashim an yanke hulɗa da su, an hana a saya daga gurinsu ko a sayar musu ko a aura daga gare su ko a auren musu, aka yanke hulɗa da su. Hakan ya tilasta suka samu kansu cikin Shi'ab, wanda suka ɗauki zamani a cikin wannan Shi'ab ɗin kusan watanni uku. To, Banul Muttalib su ne suka shiga suka kasance tare da su, suka ɗebe musu kewa, duk abin da ya shafe su ya zama su ma ya shafe su, sai annabi ya zama bai mance musu wannan ba. Kuma annabi an bashi zaɓi cikin danginsa ya sanya wanda ya ga dama su zama ƙarƙashin ahalu baitinsa. To, shi kuma annabi sai ya zaɓi ‘yan gidan Al-Muttalib su zama ƙarƙashin ahalu baitinsa. Wannan na farko kenan, dalili na farko kenan da ya sa annabi ya zaɓi ‘yan zurriyar Al-Muttalib ya fifita su, bai zaɓi na Abdishams da na Naufal ba. Dalili na biyu, kakan annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul-Muttalib. Muttalib ɗin nan shi ne ya je ya ɗauko shi daga garin Madina tun yana ɗan ƙanƙani, tun bai wuce shekaru huɗu ba. Mun san kakan annabi Abdul-Muttalib an haife shi cikin garin Madina, gurin dangin mahaifiyarsa. Mahaifinsa a Hashim ya fito da mahaifiyarsa bisa shara'i da suka yi da sirikinsa, cewar idan ta ɗauki ciki ya kai ta je ta reni cikin a gurinsu ta haife. To, Hashim ya cika shara'i, ya ɗauko matarsa da ciki, ya taho da ita, ya ajiye ta a garin Madina, ya wuce Sham kasuwanci, da ya je sai rai ya yi halinsa, Allah ya ɗauki rayuwarsa. To, nan kuma matarsa da ya bari da ciki sai ta haife, ta haifi Abdul-Muttalib. Da ta haife shi sai aka sa masa suna Shaibatul Hamd. To, tunda mahaifinsa ya rasu, sai mahaifiyar ta ga kawai su ci gaba da riƙe shi, su rene shi, su masa tarbiyya. To, su kuma can mutan Makka sun ji labari cewa fa an haifa wa Hashim ɗa, amma ba wanda ya ɗaga kai. Shi Muttalib shi ne ya ce dole sai ya je ya taho da ɗan uwansa Hashim, shi ne ya hau kan doki ya tafi garin Madina. Da ya iso garin Madina sai ya yi sa’a, ya riski ɗan uwansa Hashim wanda aka raɗa masa suna Shaibatul Hamd, ya riske shi da ƙananun yara wajen Madina suna wasa. Wasa na seti, sai wannan ya seta abu ya harba, wannan ma ya seta abu ya harba. Can sai kakan annabi Abdul-Muttalib da ake kiransa Shaibatul Hamd, da ya seta sai ya dace ya samu, sai ya yi wa kansa kirari, sai ni Shaibatul Hamd ɗan Hashim, Hashim ɗan Abdumanaf, Abdumanaf ɗan Ƙusayi. To, shi kuma Muttalib yana ji sai ya ce to wannan yaro komi aka yi shi ne ɗan uwana Hashim da aka haifa a nan Madina. Sai lallaba ya je kusa da shi ya ce, yaro, ni ɗan uwan mahaifinka ne, uwarmu ɗaya, ubanmu ɗaya da mahaifinka, kuma daga garin Makka na fito, mahaifinka dama ɗan Makka ne. Ya ce, ƙwarai an gaya mun cewa mahaifina ɗan Makka ne. Sannan garin Makka idan na ɗauke ka na tafi da kai, akwai ɗakin Ka'aba, za ka yi ɗawafi, akwai ruwan zamzam za ka sha, akwai gurin aikin hajji, akwai Arfa, akwai Muzdalifa, akwai Mina, akwai. Ya yi ta kwaɗaitan masa garin Madina, ya ce, kai, babba zan bi ka. Ya ce, to, zo mu tafi. Wani dattijo yana kallonsu daga cikin mutan Madina, sai ya taso ya zo ya samu Al-Muttalib, ya ce, tabbas wannan yaro mun san ɗan uwanka ne, kuma ko da ka ɗauke shi ka tafi da shi ma ba matsala, to amma yanzu shawarin da nake baka yi maza kai sauri ka dauke shi ka tafi Makka in ko ba haka ba har mahaifiyarsa ta ji labari za ta nemi taimakon mu akan mu agaza mata mu kuma sai inda karfin mu ya kare ba za mu bakka ka tafi da shi ba tun kafin ta ji labari yi maza ka garza ya ka tafi da shi sai buga dokin sa ya kama hanya hanyar Madina da wannan kakana Annabi Abdul Muttalib wanda sunansa Shaybatul Hamd ya iso garin Madina a garin Makka san da ya fita an ga shi kadai ya fita tsurar sa ba kowa yanzu kuma ya dawo garin Makka an gan shi da karamin yaro sai ake mamaki wannan yaro fa daga ina da inda aka tambaye shi sai ya ce hadha abdul wannan yaro da kuke gani bawa na ne to tun daga nan sai ake ce masa Abdul Muttalib asalin sunansa na Hashim sai na Shaybatul Hamd sai ya bata sunan da aka rada masa Shaybatul Hamd to sai sunan Shaybatul Hamd sai bata sai sunan Abdul Muttalib yayi rinjaye akai saboda yanda Muttalib da ya shigo da shi in an tambaye shi wannan fa sai ya ce hadha abdul wannan bawa na ne kuma ba wai bawa na gaske bane ya fadi ne saboda me saboda wasa da raha to amma tun da yaje da Abdul Muttalib aka ce ko kuda baya bari ya kusance shi ya bashi ya masa gata gatan da bai yi wa ƴaƴansa ba saboda jimami da alhini da yake na rashin dan uwansa yana ga wannan zai mai masa gurbin dan uwansa da yazo mara suwa dukiyarsa gaba ɗaya sai yayi wasiya cewar in ya mutu a barta wa Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya sanya zurriyar al-Muttalib Annabi ya sa su cikin ahlul baiti to shine malamai suke cewa daga cikin ahlul baiti akwai banul Muttalib daga cikin ahlul baiti akwai banul Muttalib mun samu kashi nawa kenan mun samu kashi uku matan Annabi sallallahu alaihi wasallam banu Hashim banul Muttalib sai na kusa da ƙarshe mawali sune ƴantattu waɗanda ahlul baiti din suka ƴanta wanda shi Annabi ya ƴanta ko kabilar banu Hashim suka ƴanta suma ana lissafa su cikin ahlul baiti suma ana lissafa su cikin ahlul baiti me dalili da zai sa mawali a ce suna daga cikin ahlul baiti saboda wata takaitacciyar kissa da ta faru wanda Imam Ahmad ya kawo ta cikin musnad dinsa ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci da ake kiransa Ata bin Sa'ib Allah ya masa rahama yazo da sadaka a hannunsa gurin Ummu Kulthum Ummu Kulthum jikar Annabi yar Fatima matar Sayyidina Umar ai mun karanta tarihinta a baya matar Sayyidina Umar Ummu Kulthum Ata bin Sa'ib yazo da sadaka gare ta sai danka mata yace mata ga sadaka tace sadaka kuma yace eh sai tace to ai mu ba ma cin sadaka tace masa ai mu ba ma cin sadaka yace me yasa ba kwa cin sadaka tace hadisi ne naji daya daga cikin mawali na Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fitar da shi cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna alu muhammadin la tahillu lana sadaqa wa maula alqaumi minhu wannan hadisi muka ce Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad dinsa da sanadi wanda yake mai kyau Annabi ya ce mu zurriyar Muhammadu sadaka bata halatta gare mu ba kaga ita tana daga cikin zurriyar Annabi ita Ummu Kulthum tunda jikar Annabi ce yar Fatima Fatima yar Annabi sai Annabi a ƙarshe ya ce wa maulal qaumi minhum maulan mutane kuma yana daga cikin su kenan su ma maula na ahlul baiti suna daga cikin ahlul baiti saboda haka cin sadaka su ma bai halatta gare su ba yanzu mun samu nau'i nawa cikin ahlul baiti nau'i hudu nau'i na ƙarshe wannan babu ta baba akan sa ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune waɗanda ake kiransu da ahlul baiti duka waɗannan da muka ambata ahlul baiti ne to abin da zamu duba a wannan gabar tunda mun yi takaitaccen bayani dangane da su wane ne ahlul baiti babin namu dama yana magana ne kan yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake girmama ahlul baiti iyalan gidan Annabi lokacin da yake khalifa yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake girmama ahlul baiti wato iyalan gidan Annabi anan zamu dauki misalai guda biyu misali na farko da mawallafin wannan littafi ya kawo mana yace mu'amalatuhu li azwajin nabi mu'amalar sayyidina Umar ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam yayin mu'amalance su yayin mu'amalance su da yadda ya nuna kimar su da darajar su da girman su yace kana radiyallahu anhu yatafaqqadu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudzilu lahunna al-ata'a wa kana la ya'kulu tarifatan wala fakihatan illa ja'ala minha li azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar ya kasance yana bibiyan al'amuran matan annabi suna da damuwoyi suna da matsaloli me bukatun su duk Sayyidina Umar yana bibiyan wannan sannan idan ya tashi yi musu kyauta nasu yana kunna kowa kasansu yana ninka na kowa salari wannan da ya sanya nasu yafi na kowa Sayyidina Umar Allah ya rida shi lokacin da daular musulunci ta samu dukiya sosai sai aka samu kowa salari duk wani musulmi sai da aka samu sa salari har jinjirin da aka haife shi yau yana da salari a lokacin jagorancin Sayyidina Umar matan annabi sun fi kowa salari albashin da ya samu kowace ɗaya daga cikin matan annabi a shekara kowace ɗaya daga cikin matan annabi ana ba ta dirhami 10,000 kowace ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ana ba ta dirhami 10,000 dirhami 10,000 nan idan zamu kwatanta shi in zamu kwatanta su da naira mun san sun kai naira nawa sun kai naira miliyan 230 in za a kwatanta su da naira sun a yanzu za su kai naira miliyan 230 to naira miliyan 230 ka raba shi gida 12 nan ne zaka fahimci a wata nawa kowace daga cikin matan annabi take dauka in aka raba gida 12 zai baka miliyan 19 da 166 da ɗan kai kenan duk wata kowace ɗaya cikin matan annabi tana daukan abin da bai gaza miliyan 19 ba to amma fa ba duka matan annabi bane ake ba su wannan kuɗin an bambanta su akwai matan da su salarin su bai kai ba na farko akwai Juwairiyya bintul Harith ita dirhami 3,000 ake bata Juwairiyya bintul Harith na biyu akwai Safiya bintu Huyay ita ma dirhami 3,000 ake bata na uku akwai Maimuna bintul Harith waɗannan mata guda uku ana ba su dirhami 3,000 ne amma sauran matan annabi ana ba su dirhami 10,000 da tafiya tai tafiya kudi ya ƙara karuwa a daular musulunci waɗanda ake ba su 10,000 sai aka ƙara musu 2,000 sai zama 10,012 yanzu da a shekara za su dauki kudin da bai gaza naira miliyan 230 ba yanzu ya koma miliyan 276 miliyan 276 a shekara wanda in an raba shi gida 12 zai zama duk wata suna daukan naira miliyan 23 to su kuma wanda suke daukan dirhami 3,000 mun ce mata uku ne Juwairiyya bintul Harith Maimuna bintul Harith Safiya bintu Huyay sai kara musu 3,000 akan 3,000 su sai zama 6,000 to yanzu 6,000 da suke dauka a shekara yana daidai da naira miliyan 138 to sai ummuna Aisha Allah ya yarda da ita sai ta nema daga gurin Sayyidina Umar akan ya daidaita salarin matan annabi kar ya nuna fifiko sai yadda sai aka daidaita waɗanda ake ba su dirhami 6,000 su ma sai aka ɗo ƙara musu 6,000 sai zama ana ba su 12,000 mun san me yasa waɗannan mata guda uku nasu ya kasa na saura saboda su basa daga cikin Qurayshawa basa daga cikin Qurayshawa ita Safiya bintu Huyay ta fito daga bangaren Yahudawa Yahudawan Khaybara ai anan aka samo ta Juwairiyya bintul Harith ta fito daga kabilar Banu al-Mustaliq sai kuma Maimuna bintul Harith ita kuma ta fito daga kabilar Banu al-Hilal shi yasa ake ce mata al-Hilaliyya to in ka ɗebe waɗannan mata guda uku sauran mata guda shida duka Qurayshawa ne to kuma mun san kabilar Quraysh tana da daukaka cikin jerin kabilun Larabawa annabi ya ce al-a'immatu min Quraysh in an tashi zaben jagorori a zaba daga cikin Quraysh me yasa hum awsatul arabi nasaban wadara cikin larabawa sun fi kowa fifiko ta bangaren nasabarsu sannan sun fi sauran larabawa fifiko ta bangaren garin da suka fito wato garin Makka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da imamu hakim ya fitar da shi cikin mustadrak dinsa imamu tabarani ya fitar cikin mu'jamul awsat annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran da Allah madaukakin sarki ya halicci halittunsa ikhtara al-araba sai zabi qabilan qabilul larabawa akan sauran qabilun duniya sai fifita su thumma ikhtara min al-arab quraishan cikin jerin laraba kuma sai Allah ya zabi qabilar quraish sai fifita ta akan sauran larabawa to shi yasa sayyidina umar sai amfani da wannan wajen fifita matan annabi quraishawa akan waɗanda ba quraishawa ba sai ummuna aisha Allah ya yarda da ita ta nemi a daidaita tsakanin matan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya amince da bukatarta sai daidaita tsakanin su to anan ana mana bayani cewa sayyidina umar duk wani abu da zai ci mai dadi baya ci face ya aika wa matan annabi kayan marmari sai ya aika wa matan annabi ganyayyaki sai ya aika wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma wa akhiru man yab'athu ilayhi hafsa karshen wacce za a aikawa ita ce Hafsa in ya tashi rabo rabo wa matan annabi sai ya raba wa kowa cikin matan annabi Hafsa ita ce ta karshe in ma abun ya kasa Hafsa nata ne za a samu kashe a ciki in ma abun an samu tasgaro ko an samu nakasu a cikin na Hafsa za a samu kaga wannan cikan adalcin sayyidina Umar tunda Hafsa yarsa ce tana da alaka da shi Allah yarda da shi shine anan yace fa in kana nuqsanun kana fi haqqiha in har za a samu tasgaro a samu nakasu cikin abin da za a raba wa matan annabi to nan nakasin da za a samu ne a rabon Hafsa saboda ita ce ta karshen bayarwa in an tashi kaso yace wa kana yursilul ata'a lahunna ya kasance yana aika albashi gare su wanda muka yi bayani akan sa yanzu nan fa hadhihi alqissa waqa'at ma'a ummil mu'minina Zainab bint Jahash radiyallahu anha wannan kissar da zai hakaito mana ita ta faru da uwar mu'minai Zainab bint Jahash Allah yarda da ita lamma kharaja al-ata'u lokacin da salari ya fito sayyidina Umar ya tashi yayin rabon salari ma al-umma musulmi arsala Umaru ila ummil mu'minina Zainab bint Jahash radiyallahu anha billadhi laha sai sayyidina Umar ya aika wa uwar mu'minai Zainab bint Jahash ya aika mata da kasanta ya aika mata da kasanta muka ce kasan ya kai nawa dirhami 10,000 lokacin bai kara musu ba kasan ya kai dirhami 10,000 wanda yana daidai da naira miliyan 230 aka aika wa Zainab bint Jahash Allah ya dada ita falamma dakhala alaiha lokacin da dan aike ya shiga gare ta ya mika mata wannan dukiya mai tarin yawa daga gurin sayyidina Umar qalat sai ta ce ghafara Allahu li Umar Allah gafarta sayyidina Umar ghairi min ikhwati kana aqwa ala qasmi hadha minni ai da ba mani ya kamata ya aiko ma wannan dukiyar ba akwai wanda sun fi ni karfin hali da karfin rabo iya rabo ita tana fahimtar wannan fa ba wai an ka mata ta ji dadi da shi bane a ta rabar wa al'umma musulmi da wata wadda ba ni ba ita ta fi cancanta a bata wannan dukiyar saboda ta fi ni karfin hali da jajircewa wajen rabo fa qalu sai suka ce mata ba fa na rabo bane fa hadha kulluhu laki duk wannan din fa naki ne fa ba an baki bane ki raba ita lokacin da ta ga an shigo mata da mamakon dukiya tarin dukiya sai ta dauka an bata ne ta raba sai ta ce Allah gafarta wa sayyidina Umar akwai waɗanda suka fi ni iya rabo suka fi ni karfin hali da jajircewa da dogewa wajen rabo da su ya ba wa bani ba sai aka ce a'a ke din ma fa ba wai ya baki ki raba bane mallakinki ne albashinki ne na shekara qalat sai Zainab Allah ya dada ita tace subhanallah wastatarat minhu bi thawbin tace subhanallah wannan duka dukiyar nan a ce nawa ni Zainab bint Jahash raina ni kadai a aiko min duk wannan dukiya to abin da tayi sai tayi sutura da wani sashi na wannan dukiyar su cira kwaya ɗaya wanda za ta sa a jikinta. Qalat, sai ta ce ma masu aikinta, subuhu wa qarahu alaihi thawban, ku sanya tufafi ku zuba wannan dukiya a kai, ku ɗauki wani zanin ku rufa a kansa. Suka aiwatar da umurinta suna jira su ga me za ta yi. Thumma qalat li Barzata bint Rafi, sai ta ce wa ɗaya daga cikin bayinta da ake kiranta Barza bint Rafi, ta ce mata adkhili yadaki, cusa hannunki cikin mayafin nan da aka sa dukiyar nan ciki. Faqbidi minhu qabdatan fadhhabi biha ila bani fulanin wa bani fulani, ki danko dukiya ki kaiwa ƴaƴan wani, ki sake dankowa ki kaiwa ƴan kabilan wani, ki sake dankowa ki kai gidan wani. Haka taitai idan ta je ta kai ta dawo, sai ta ce sa hannunki ba ma tare da ta ga me take dankowa ba, kawai danko abin da hannunki ya danko. Idan ya danko, je ki kai gidan wani, je ki kai masu wani, je ki kai masu wani. Haka akai tai a wannan wunin. Fa qassamat, sai ta raba wannan kudin da aka kawo mata. Hatta baqiyat tahta thawb, har sai da ta kai ta kawo kudi an rabar da shi sai dan abin da yake kasan wannan zani, wanda wata kilma zanin ya dan boye shi kadan, shine kawai ya saura. Faqalat Barza, sai wannan baiwa tata ta ce mata, ghafarallahu laki ya ummul mu'minin, Allah gafarta miki ya uwar mu'minai. Wallahi laqad kana lana fi hadha haqqun, dukiyan nan da kika rabar wallahi mu ma muna da haƙƙi ciki, muna buƙatan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, duk kuma gashi kin rabar. Qalat, sai Zainab Allah yarda da ita ta ce, falakum ma tahta hadha thawb, duk abin da ya saura karkashin wannan zani da mayafin nan ku dauka ku amfana da shi. Qalat, sai ita wannan baiwa ta ce, fakashafna thawba, sai muka bude wannan mayafi da aka rufa kan wannan dukiya. Fawajadna 85, sai muka tara abin da ya saura a ciki dirhami 85 ne, cikin dirhami 10,000 abin da ya saura dirhami 85 duk ta rabar da shi, duk ta rabar da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sheda cewar ita ce farkon wacce za ta fara haduwa da shi, wacce ta fi su dogon hannu, ba dogon hannu na halitta ba, na kyauta, dogon hannu na kyauta. Da ta bankade sai ta ga abin da ya saura a ciki dudu dube bai wuce dirhami 85 ba, dirhami 85 kuma duka ba zai fi naira 1,955,000 ba, a cikin 230,000 yanzu abin da ya saura 1,955,000 da an rabar da shi. Ta ce to ku je ku amfana da wannan. Ita kan amfanuwar da ta yi kawai rigar da ta ɗinka shi kenan, saura duk batta bukata. Allah ya yarda da ita. Ina ga za mu dasa aya dangane da wannan kissar anan, abin da yadda aka fito mana da shi, yadda Sayyidina Umar yake ba da kula da muhimmanci wa ahlul baiti, babban misali iyalan annabi, matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Za mu takaita a nan kissar, za mu kammala bayani kanta in Allah kai mu mako mai zuwa, saboda yanayi na lokaci, kuma yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukake mu da babban bako da ya kawo mana ziyara ta musamman, malaminmu Dr. Zubairu Abubakar Madaki, shugaban kungiyar Izala ta jiha. Allah ya ɗaukake mu da ziyararsa, ya kawo mana ziyara ta musamman. Muna murna kwarai da wannan gagarumar ziyara, kuma muna ɗaukan ziyarar a matsayin ɗaukaka ce gare mu. Ina ga maimakon in cinye lokacin gaba ɗaya a karatu, zan ba shi dama ya gaya mana kalma sakamakon wannan ziyara da ya kawo mana. Zan yi amfani da wannan dama kafin in ba shi abun magana, in yi wasu bayanai masu muhimmanci. Gabanin in dawo azare ina tare da shi a Bauchi, ina cikin jerin na'ibansa a masallacin Juma'a, masallacinsa can kofar Wambai, wanda ya fi shahara da kofar Gombe a Bauchi. Sannan majalisinsa da yake karantarwa ranakun Juma'a, Asabar, Lahadi a Bauchi, idan baya nan mu muke rungumar majalisin. Akwai tafiya da yi mai nisa da ya dan dauki kwanaki baya nan karantarwar da ya saba yi, sai zama bai tsaya ba, sai muka ci gaba da yi da ni da sauran na'ibai guda biyu, mu uku. To rabona da na rabu da majalisin dawowa na azare ne, amma zama na da nayi a Bauchi kusan shekaru hudu ina tare da majalisin, kuma masallacin muna cikin na'ibai da in yana da uzuri mu muke zuwa mu ja sallah a masallacin. To kuma gashi Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da ziyararsa, muna masa maraba da zuwa, kuma muna miƙa godiyarmu ta musamman wannan majalisi. Dakta, tunda na dawo wannan gari nake karatu cikin sa tafsirinmu na Ramadana, kusan shekaru uku muka yi muna tafsiri a wannan majalisi, kuma bayan na Ramadana muna karatu na sati-sati, da kamma kusan so uku muke karatu a majalisin. To da gurare suka yawaita sai muka maida karatun nan din ya zama so daya. To shi kuma mai wannan masallaci shi ma ya karfafe mu kwarai da gaske, don wannan karatu da ake ana sa shi a DRC Azare, sannan kuma ana yada shi a social media, duka kuma karkashin dawainiyarsa da kulawarsa. To ba zan cika ku da magana ba, zan ba wa Dr. Guri ya zo ya fada mana kalmomin da zamu amfana da su. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.